An haifi Sanusi Jaku a 1940 a garin Kwarnaka da ke gundumar da Kwaro. Ya yi firamare a Maradi kafin ya shiga sakandare a birnin Yamai, daga nan ya wuce zuwa jami'ar Côte d'Ivoire da jami'ar Dijon a kasar Faransa, inda ya karanci fannin tattalin arziki. Ya yi aiki a fadar shugaban kasa a zamanin Jure Hamani kafin ya koma jami'ar Yamai don karantarwa. Daga nan Sanusi Jaku ya wakilci Nijar a kungiyar Seyao, wato Iyomowa, a birnin Wagadugu kafin ya dawo gida. Sai dai kuma watanni kaɗan bayan haka, gwamnatin mulkin sojan Kano Hussein Kunce ta kulle shi a gidan yarin Tilaberi, inda ya shafa shekaru sama da shida saboda zarginsa da yunkurin juyin mulki. Kafin daga bisani a wuce da shi zuwa gidan kasan Dawo Tumi da ke arewacin Bilma a iyakar Nijar da Libya. To amma guguwar demokradiyyar da ta girgiza kasashen Afirka a 1990 ta ba shi damar shiga harkokin shirya taron muhawarar kasa, wato Conference Nationale, yayin da ɗaya gefe suka kafa jam'iyyar CDS Rahama da wasu abokansa, wacce a ƙarƙashinta Muhammad Usman ya lashe zaben shugaban ƙasa na 1992. A wancan lokaci ɗan majalisar dokokin ƙasa Sanusi Jaku ya riƙe muƙamin mataimakin kakakin majalisa. To amma ɓarakar da aka samu ta sa ya kafa jam'iyyar PNA Al'umma, wacce ta hanyarta ya kulla ƙawance da shugaba Bare Ibrahim Mai Nasara, inda ya riƙe muƙamin ministan ilimi mai zurfi. A farkon shekarun 2000, Sanusi Jaku ya yi adawa da gwamnatin Tanja Muhammadu, kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan ƙawancen jam'iyyar Hamayya a ƙarƙashin jagorancin Isu Muhammadu. Dr. Abdul Malik Dangaladima Haido Jaku rafani ne ga marigayi STG.
Lokacin Tanja ana sa shi kaso shina hitowa, a kama shi kaso shina hitowa, sai nan da ni da ɗiyanshi su biyar mun kace tsoho abin nan da aka yi, mun gaishe kullum muna biyar gidan kaso. Dan Allah shi hahe mona ya ce, kai abu guda zan faɗa muku, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu shina da shekara 61, ni 62 gare ni, kenan bamu da ciwo. Na biyu ya ce muna wajen shekara 12 ne cikin gidan kaso.
Alhaji Sanusi ya shiga zaben da ya bashi damar zama dan majalisa a zamanin jamhuriya ta shida, wato a lokacin tasirin Tanja, domin a cewarsa siyasar kauracewa zabe abu ne da bai dace da cikakken dan siyasa ba. Ministan koyar da ayyuka da sana'o'in hannu Kasim Umar Mukhtar ya yaba da halayyar mutumin da ya kira mai fafutuka don talakawa.
Gani irin yadda ya sadaukar da rayuwar shi, kusan duka rayuwar shi basta kokowa, musamman don tabbatar da gaskiya da adalci, musamman buskan abin da ya shahi talakawa, mutanen karkara su mu ce, dukkan masoya ƴan uwa mutanen ƙasa, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya mai gafara, Allah ya yahe mai, Allah ya yahe mai.
Mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa a tsawon mulkin Isu Muhammadu, Sanusi Jaku ya ci gaba da riƙe irin wannan matsayi a fadar shugaba Muhammad Bazoum har zuwa jiya Litinin 18 ga watan Yuli. A ranar Alhamis 21 ga watan nan na Yuni ne za a yi jana'izar Sanusi Jaku, inda shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da muƙarraban gwamnatinsa za su karrama shi kafin a yi masa rakiya don binne gawarsa a garinsa na haihuwa, wato Kwarnaka. Ya rasu ya bar mata guda Baturiya wato Francoise da 'ya'ya biyar da jikoki akalla 40. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.